yake ya dare wanda bai ganki ba kana zaman gidan duniya ba wanda zai ce ba za ya ga jarraba ta shi ba kuma dai kowa ka gani gidan duniya ka san yana san ta sai in bai ba same ta ba Chicken ki komai da karshe bai tsaya fare ba kowa ya ce maka kafiya son kudi kuma ta wallahi ya raina kan mudan gaba mata da dai in yi rayuwa babu ko har gware in karkare a garin da ba na mu ba sata la shakka ma badara ko ai ba ana shi fata rabbi hana in ce bani 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 dan ita ke janyo garanta shi kwana shin hakuri kamar na san shi ke sanye mita in ta noma ta hauka ce ai ta shuka da hankalinta ai ra ma ko ne cin tuwon kishiya dadi ashe shine makorun wuya kinarin jiki shine kokore tsiya zaman na gwanda da mata banga karshen sa ba kuma ta yana da bambanci dawa da gero mata duka marinta ba ta ku Allah ya karu